Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ya kwana biyu an tashi lafiya
lafiya kalau alheri muna nan lafiya
kai hutun sallah ne ko ya akai
hutun sallah dai Aisha go na samu hutu sosai kuma alhamdulillah
masu saurare za su ce kwana biyu basu ji duriyar baba ba
eh to dama aikin san kamar yadda ka sani sha'ani na azumi wani sa'ilin sai a hankali ranke dade
Allah ya soka bana banda banga wadansu ba ido da ido azumi mai ba ba za ka shi
mallan ana mutu bai irin wannan na zamanin zafin nan
tana da fata an sha ruwa lafiya
Allah
ba da ladan ibada
amin sunma amin
Allah nuna mana ta badin badada
amin amin
muna kuma ƙara yi ma masu saurare barka da sallah
haka da fatan Allah zai maimaita muna cikin koshin lafiya
amin sunmu amin to kabar da muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishen fata alheri bari mu bude da gaisuwar fata alheri ga iyalan Alhaji Dan Asade wanda aka fi sani da suna Abi Lion da na Alhaji Abdulmumin Aliyu waɗanda ake ɗaurawa ƴaƴansu aure wato Hawwa'u Dan Asabe wacce ake kira Hajiya da angonta Shamsuddin Abdulmumin Aliyu yau za a ɗaura auren sunan ne yau din nan yau Asabar din nan da ƙarfe 11 na safe a kofar Sarkin Fawa Yakubu Wanka dake garin Bautin Yakubu sai kuma gaisuwar fata alheri
ga iyalan Alhaji Salisu A Gimba Ikara da na marigayi Alhaji Abubakar Abba waɗanda za a daura auren ƴaƴansu Ibrahim Salisu Gimba da Sadiya Abubakar Abba da za a yi suma a yau dinnan suma da karfe 11 na safe kila fa 11 shine lokacin aure baba
haka dane kin san an fusa an yi shi da safiya amma ba da sanyin safiya ba
yau wato za a yi nasu nan ne a Makazul Islam for General Studies da ke CG4 Zango Road Tudun Wada Kaduna kamar yadda nace su ma za a yi auren nasu ne a yau dinnan da karfe 11 na safe to Allah ya sa an yi waɗannan aurareki a dace Allah ba zaman lafiya da
haƙurin
zaman tare da kuma albarkar zaman tare
amin
amin mutuka raba
amin amin
Mika gaisuwa ta aziya zuwa ga injiniya Simon Bindi Abdullahi da Dr. Caleb Shawulu da iyalansa duka domin rasuwar Mrs. Susie Simon Bindi Abdullahi Mamad Samira. Gaisuwa ta aziya zuwa ga Nurse Grace Mbula Dadi Mrs. Yusuf da mai gidanta don rasuwar yaron su Gideon Yusuf. Allah ya ji kansa duka ya kuma kyautata namu ƙarshen.
Amin amin. To sai kuma wannan sakon taziya da zan mika ma iyalan gidan wato Alhaji Mahmud Maso Kano a birnin Kumasi na to gidan tofa kenan da iyalan gidan tofa da iyalan gidan mai bindiga na rasuwan Alhaji Malam Huzairu Jarman Sarkin Zangon Kumasi wanda Allah ya masa rasuwa a cikin wannan mako kuma aka yi addu'ansa a New York a jiya Juma'a to muna roƙon Allah Allah ya ji kansa gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin Zangon Kumasi Alhaji wato Sultan Umar Faruk kenan da kuma hakimin Yalwa Alhaji Sa'alu Mahmud Maso Kano da baki dayan iyalan gidan Maso Kano na Kano da kuma na birnin Kumasi to muna musu wannan ta'aziyya Allah ya ji kan Alhaji Malam Allah ya kyautata makomansa da magabata duk baki daya
to amin sun amin na tafi sai wajen kwana nake ma masoyina na tafi sai wajen bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri ta abari ya huce da sada zumunci zuwa ga daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir na jihar Yobe Nigeria zuwa ga Nasiru Abba Said Zadawa da Iliya Useni journalist Potescum da Suleiman Adamu Tandari Potescum da Dauda bin Akpan Potescum sai Abubakar Kawu Girgir da Alhaji Bashir Dan Koli Girgir da sakatare Gambo Ringim Gashuwa da Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa da kuma Adamu Jumba Madara sai gaisuwar fata alheri ta Abu Bari ya huce zuwa ga Sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdul Qadir Muhammad da Fatima Musa wada Barikin Ladi jihar Plateau da abokan zamanta sai Abdul Aziz dan gogo mai addu'a da Mani Tindau mai addu'a sai Abdullahi Laki Funtuwa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da Musa Malam Indu Kazawe Niger sai Bini Mudi Ragama Matamai Niger Allah ya sa na faɗi waɗannan garuruwan su labo mun da ba sai hakuri
kware ku za a daga mana kafa ai
a daga mana kafa sai Ali Abdullahi Dogon Doron Baga gaisuwa bari ya huce zuwa ga ƴan baban Yusra Gusau to da fatar an tashi lafiya
sai kuma gaisuwar a bari ya huce tare da kuma gaisuwar barka da sallah daga Alhaji Ahmadu Modibo unguwar kan Tudu Los kenan a Kumasi yace yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Said da kuma sarkin Fulani Alhaji Usman Ahmad sai kuma Abdulrahman Toyi da kuma Hajiya Saratu Mallami gidan baba dan taushi da kuma Alhaji Adamu Taylor shugaban majalisar gidan Koli da kuma ƴan American base karkashin shugaban su wato Muhammad Dan Fulani kenan yace ba zai manta da uwar gidansa wato Hajiya Kande da kuma da take kuma su da kuma amaryarsa Hajiya Maimuna ƴar Takwa ita ma tana can garin na Takwa sai kuma iyalan gidan Malam Babali yace duka yana musu gaisuwa da fatan alkhairi da kuma gaisuwan a bari ya huce daga Hajiya Zuwaira gidan baba a Kilo a kuma Siyalwa kenan zuwa ga ainihin mai gidanta Alhaji Imurana gidan Tufa wanda nan America suke amma sun je gida sallah ta ce tana gaida ƴaƴanta wato Akilu Tufa da Ridwan Tufa da Hajiya Madam Tufa da duk wato jikokinta da suke nan America bayan haka ta ce tana gaida wanta ko kuma yayanta kenan wazirin Nufawa Alhaji Jibrin Akilo da kuma Alhaji Masaudu Akilo da kuma Hajiya Hindatu Akilo wato ƴar uwarta kenan da Hajara Akilo da kuma wato ƴaƴansu Hasana Mahasana Akilo da Mafusaina Akilo tace ba za ta manta da babbar wato babbar yanta Hajiya Biba Akilo da kuma wato dubba kidan iyalai na gidan baba Akilo daga Kumasi da Tamale da Yandi sannan kuma da ƴarta wato Sadiyan Akilo kenan
to sai dai na goma an so ai tuya manta da albasa ni ban ji an gaida Hajiya Aljanna ba
a Hajiya Sa'adatu sa'ar mata kenan mai furan aljanna a birnin New York
warai kuwa
ai kin san wani sa'ilin akan nemi a rufe ya sunan shi ne da babban
Hajiya Aljanna gaisuwa fata alheri da fata an yi sallah lafiya muna ƙara godiya muna shan fura muna jin daɗi
warai kuwa da duk ƴaƴanta musamman Malam Faisal wanda shi ne duk lokacin da zaki ga fura shi ne zai riko ya zo min da shi in zo da shi can Alhaji Malam Faisal
kenan godiya dubu dubu da fata an yi sallah lafiya Allah ya barkata Allah ya ƙara
kin san kuma akwai ai manejan furan shine Alhaji Lukman Abbas bai look spring water ke da yanzu haka yadda kuma ya je sallah duka muna musu gaisuwar a bari ya huce
to da fata a ji sallah lafiya Allah ya baibaita to na goma aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire a nan da wannan gaisuwa ta auta kafin tayalwan gindin akwati Barikin Ladi jihar Plateau Nigeria garin su Isa Wada kenan Fatima Isa Wada Ibrahim Isa Wada tace yace dan Allah fina a bare huce ku mika min gaisuwa sada zumunci na zuwa ga mai manja Barikin Ladi sani mai manja Barikin Ladi da Muhammadu Damina Fulani gindan akwati da dan Juma mai faci gindan akwati sai Muhammadu dan Yarba makanikin mashin gindan akwati da JT Love G Kanduna da Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara da Yusuf Timbi Niger jihar Niger sai Umar Abdullahi Dambaki da Kadora Digaga dan Fulanin Warji sai kuma Mansur Babawuro na fada da fatan an tashi lafiya
aban alwan dan ladan lawan gaza sirki ya tabara kamar da mai rana baba sirkin gome da dare sirki da lai jallan Allah sirki Dawo da manganin rarewa ƴan kongo bayan Allah sarki gaga mana sirki dilal jalla sirki umbaywa bai badalla sirki umbaywa rana ba kisan adamin kallo ba ga kanakanda aje bure madam banu Ade bara madam banu Mene ma zana da unda na baban jami lokan roda kai ba dadi Dan garba turan ji bayu ban jami lo yi jalle bibi dama Ai jalle bibi dama Ban badalla ka ka mayu dan gal yare zabana mu gunta Ai bara madam Aba mama bazari mai mutum goma ai bane je kunya ba Azo kan je kan bira na ga ka da ga sa kan ro da kai ba dadi Goba ga da ga koji Baba ba me ta ga da se ku sirri la le jalla alla dargi bai ba jalla bo ai ai ne man sona da ya ai ne man sona da ya Bara bura bane bai don bane da yo ai 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 kan kula ke haza Baba dai bin wajiwa ta shi garo da do na yan taya baba mai juma rutan da dai dai da ya kan tama ta ga dai garo do do Kandu na so kenje dadi sirbi lalo ye dalle kada binne Kanta kala mun gunjita te warun kula sakare hauka Baba saro do do Nan Allah duba iyalin binne min jangu da tanga mai dadi An ka zo haka man wani zargi mai jin gudun Allah sarki Haji bare madam banu yayi Kurtun uwa kan ce mai wuyar kamawa Ai yaro ya kama kai kama uban zayin ba kware ne ne ba Zayin ba kware ne ba Dudi an yi karo da kai nan di ciyo bai kai ka fada yi ba
To baba
Na'am
yau labarai guda biyu nake da su
to bismillah
sai labarin a zahirance ta faru wani ne ya ba mu labari Muhammad malamin ta mai dinki unguwar Alheri Zuru
to
ya aiko da labari Allah ya sa malamin ta ne Muhammad kan dan to aiko da labari
mun ji ban yi ba da gaskiya mun ji ba suna ta yi ma'ana
Ya ba an koda labari ne abin da ya faru ranar sallah yace wai za a fara sallah kenan sai liman ya waiwayo yace dan Allah jama'a kowa ya sa waye shi a silent sai kowa ya shiru ya fuska kawai yayi watsi sai wani soja ya waigo a fuskar shi a daure a cikin fushi sai ya waiga yace to wallahi tallahi duk wanda waye shi ta ringin To da take ga da mutane suka ga soja ga kuma alama bindiga a gefen shi
kuma a fusaki
sai yawa fulaki sai kowa nan da nan ya sa hannu a aljihu yana zaro waya yana sa ta sale abin da Alibabi yace ayi bai yi ba
eh
a shi ma ga haka sai yace ko da yake shi ya riga ya sa tashi a salon din sai ya zaro tashi da mun tsoro sai dan kawai tsaba tsoro kawai sai yace sai ya cire batir
shike na abin shi
ya buɗe batir ya cire yace kar a fuskure ta tashi sai kara yace ka san na'urar bature ya sa batir da waya a jiwo haka duk da haka bai gamsu ba dan tsoron soja sai turo batir din da daga inda ya saka shi ya dauki batir din ya saka shi a daya go aljihu ta gefe daya yace kar wa a kuskure batiran nan su zo su hadu
eh gaskiya su ta da kara
su ta da kara ga mutane
eh
fujin soja
eh haka ne
kuma
Sai kuma ka bi sai sai ka je haka. To gaji yana rike da irin China phone ne. Akwai limamin shi ma da ya taba yi man mutane kashe ni. Yace in yace masu wayoyi su cire wato su kashe wayar, amma kai da kake da China phone ka ɗebe batirin. Sai sa China phone haka yake. In ba kai hankali malam batir da abun nan sai fita da ƙara duk da ka kashe.
To sai kuma labarin da Kabir Isa ji kamshi ya aiko mana wanda yace yar uwarsa ce ta aiko daga Lagos tace tunda take bata afai na bare huce taba jin an yi ba da labarin Fulani mai wayo ba.
Allah sarki.
To wannan labari na Fulani mai wayo ma baba za a ji mu bashi shi mako bai zuwa
shikenan.
Akwai bada labarin Fulani da in an kana cewa mai wayo to ya kure wayo.
Ya kure wayo ya kai
mako mai zuwa. Yauwa mako mai zuwa za mu bada wannan labari na Fulani da ya nuna wayon yadda ake zato. To
na ga malam bajin ta fara.
Yauwa na ga malam bajin ta fara daga mana hannun ta da ta cire su ja burki nan yanzu a madadin
baba ya koma jeri.
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Bye.